rayuka da dama ne masu kasalo wanta ta sanadiyar rikicin na Mambila bai ko ga dukiya da kuma dabbobin da aka kashe lamarin da ya jawo tafin alatsi ne daga ciki da mawajin jihar yayin da kotu ne masu kungiyoyi suka magarzaya kotun duniya domin neman kadi to sai dai kuma wani sabon mataki na maido da zaman lafiya wannan yanki na tsaunin Mambila gwamnatin jihar Taraba ta ko amince da dakatar da shugaban karamar hukumar Sadauna Mr. John Yap sakamakon zargin da ake masa na suka ce a rikicin da ya hauku bai ko ga batun waka cika tashi da dukiyar al'umma tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi suka zargin cewa akwai hannun wasu ƴan siyasa a wannan rikici na Mambila to sai dai ko yanda wannan ma ke faruwa kansilorin karamar hukumar Sadauna sun ma gabatar da wani kudurin dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. John Yap kuma ba tare da wani jinkiri ba gwamnatin jihar ta amince da wannan dakatarwar inda ko aka rantsar da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar Rabarangwadu Yusuf a matsayin shugaban riko to ko shin kulliya za ta biya kudin sabulu da wannan dakatarwar da aka yi wa shugaban karamar hukumar ga dai ma ta bakin shugaban riko Rabarangwadu Yusuf
amma abin da yake ciki akai mu samu kwantar hankali an so a dan dakatar kuma an dakatar chairman wanda da yana aiki saboda a samu fili a hada kai mutane duk manoma da wayanda suna kiyo a hada kai mu daya mu samu zaman lafiya anan kasan da muna ce Mambila Plateau an dakatar da shi saboda a samu zaman lafiya tukuna
yanzu haka wannan dakatarwar to nema ta soma jawace ce ku ci a jiyar inda masana shari'a ke fa ganin akwai abun dubawa barista Idris Abdullahi Jalo dake cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin jihar Taraba yace kansilolin ba su da hurumin dakatar da shugaban karamar hukumar to amma ko suna da ikon tsige shi
kansiloli ne suka zauna suka dakatar da chairman bisa wani dalili sannan banda vice chairman so babu dalili da yasa ba za ba vice chairman ya rike ba fadan su ba su da wani enough provision a constitution da ya cover affairs din su don matter is not me su ba ba wanda federal system suke ba zai haku duk abin da ya faru da chairman yau is in shi zama fagen automatically ba chairman ba sai an gaya wani ba automatically sai dai idan suspension din ko impeachment ya tafi da su duka wannan kuma leader zai dauka pending lokacin da za ki zabe in impeachment ne kenan in kuma suspension din ne pending lokacin da za a yi lifting suspension ne
a wayanzu gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da neman bakin zarin magance tashi-tashin hankulan da ake samu a jihar Taraba inda ko kwamishinan yar labaran jihar Honorable Anthony Danburan ke ma kira ne da ake kai zuciya nesa
ina rokan al'ummar jihar Taraba yanwana ina rokan su dan Allah yadda ake hura wutan wannan rikici a kai nan a dawo nan yana ba mu kunya dan Allah yana bata mu a gaban duniya ko Allah ma ba zai taba jin dadin mu ba duk da albarkatun da Allah ya ba mu nan in ba mun yi hakuri da juna ba muna nan kaman uwa da uba da yanzu kaman ko a kowane iyali fa a Taraba akwai ba za addinin nan guda biyu fa ba a rasa su a ciki fa a Taraba da kake gani nan Mambila nawa ne musulmi Allah ka ji san yawan in ka shiga gidan Bafulatani ba za ka rasa matan Mambila wurin ba ya za a yi a ce ga yanwanka kanuwarka ko adanka ai wannan abun ya kamata mu ji tsoron Allah
Honorable Anthony Danburan kenan dake ma zama kwamishinan yar labaran jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.